me fanta ka duba yanzu bala'i mun a ciki tsandam kisa da zuba da jini bindiga bugun dumdum daya dubu sun abka amar ici tsindum ka jirga mata masu tanka ba aiki jim ba muna kuka har mun yi jungum jungum wasan musun ce matsalar a shugabancin ne wadansu na cewa mutuwar zukatan ne mata su ci zalincin maza da ruwa ne maza su ci mata sun ka sauya hali ne malam wallahi ya walle fuka da shirka ne wallahi malam aikin mu yayi muni ne zaso a ci mutuno duniya a dada laifi guda na al'umma zamanin da kan ja a halaka duniya arne da mai yadda a yanzu indai har gaskiyar faza na fada laifin mace nema ne sako yana tsada Allahu ya fi mana karka duba aikinmu wajo mutane na gabanku gane ba fato na tauye mu duba sai a kwano ba kama tsalitar mai bai kamar halali ba ka sai da ɗaya abin ubakka kyautari barwa mai farisin shi ma bai bido